kungiyar kristocin Najeriya wato CAN ta bada gudunmawar kayayyakin abinci da jakunan dinki ga yan gudun hijiran da ke cikin Boko Haram da ita da kuma ke samun mafaka a sansanonin yan gudun hijira da ke cocin EYN a garin Maiduguri. A jiya ne dai kungiyar ta bada waɗannan gudunmawar ya hada da buhunan shinkafa 500 da jakunan dinki guda 50 da kuma tsabar kuɗi na naira miliyan 7 don taimakawa yan gudun hijiran da ke cikin Boko Haram din ya daidaita. Da aka ce ta adadin su ya ta samu fiye da 3,000. Shugaban kungiyar kristocin Najeriya Reverend Sosin Ayo kullum ne dai ga wannan gudumawa da kuma za su nufi jihohin Taraba da Adamawa da sake yi ga irin waɗannan gudumawa da waɗanda rikicin Boko Haram din ya daidaita. Mun dai tambayi shugaban kungiyar game da rigimin da ake samu a Najeriya kama da garkuwa da mutane da kuma halayen da yan kungiyar Boko Haram kan kai kan jama'a ko ya yake kallon wannan lamarin.
I'm advocating that the leaders of the community and the agents of government will be sincere enough, be patriotic to expose the unscrupulous elements within the community.
Ina kira ga shugabannin al'umma da kuma wakilan gwamnati su kasance masu gaskiya kuma masu kifin ƙasa don su tura asirin waɗannan tsoro da ke cikin al'umma don sauran al'umma su ci gaba da gudanar da rayuwarsu. Reverend Bitrus Mahmud da shi ne shugaban wannan cibiya da ake kira EYN Church da ke anguwar Wulare, inda kuma yanzu haka wasu dubban yan gudun hijira ke samun mafaka.
Akwai rayuwa iri-iri, mataye da dama an kashe mazajensu, akwai wanda aka kashe 'ya'yansu, akwai wanda har yanzu ba su ga 'ya'yansu ba. Ya zama da damuwa, trauma ya shiga kwakwalwansu, so rayuwa din bai zama mana da sauki ba. Muna sake kira ga gwamnati inda kuwa hanyar da za a talafa a talafa a taimaka mana.
Kamar kuna da adadin mutane nawa ne a nan faso?
Yanzu a nan muna da adadin mutane 300,600. Banda waɗanda suna zuwa suna host community.
Shugaban kungiyar kristocin Reverend Ayo kullum ya kuma ziyarci fadar mai martaba Shehun Borno Dr. Alhaji Abubakar Umar Ibrahim Garbe Ekanani, wanda ne martaban yawan abincin tare da tawagarsa, har yi masa ƙarin haske game da rikicin Boko Haram ɗin kamar haka.
Da Nur Saminu da Nur Shehun Borno, they just came to Borno in disguise to seek for private
knowledge. Ya waɗannan yan kungiyar Boko Haram ba yan asalin jihar Borno ba ne, ba kuma ƙabilin Kanuri ba ne. Sun shigo mana ne kawai a fakaice da suna neman ilimi. Mutanenmu kuma ba su fahimci manufarsu ba. Kafin su farga har sun yi da munanan addininsu wadda suka gurɓata tarbiyyar 'ya'yanmu. Amma yanzu mun samu cigaba ta fuskar tsaro, musamman ma ga wannan gwamnati mai ci a yanzu hakan. Sun ba mu goyon baya ƙwarai da gaske. Na ganin cewa an kawo wannan ƙarshen matsalar. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.